Daya ga watan Mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yin waiwaye a don tafiya akan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a kasashe daban-daban. Sai dai ranar ta zo ma'aikatan Nijar daidai lokacin da kasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi, lamarin da ya sa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum. Abdurrahman Kulbali shi ne shugaban kungiyar kwadago ta CNT.
Babban matsalar ma'aikaci yau tsadar rayuwa. Kowa ya sani rayuwa ta yi tsada. Yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi, mai tallar ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara mai tashi kuɗi. Mai tallar ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara mai jarka kuɗi. Mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba. To komai na ƙara tsada, albashi bai kusa ba. Ba yi ƙara albashi ba. Bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanyar wani albashin. Kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai. Yau shinkafa ta kai 17. Masara haka. Wani dole ne za a saurare mu, za mu samu warware washi.
Kungiyoyin kwadago sun bayyana irin bukatunsu da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Nijar. Suleiman Abdu Jibbo, jigo a kungiyar kwadago ta EZTN.
Mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta dauki matakai saboda gajara. Koke-koke shi ne damuwar a ƙarawa ma'aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu mu cikin matsalar da muke ciki, kuma kashe-kashe kan hanya, kuma bai ce wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu. A gurin aiki ne, ɗan jarida ne, ma'aikacin lakon ne na likita ne, ya kamata su ma magabata su ɗauki matakan da ya kamata. Bai cin wannan ana jan ƙafa wajen ba su alawusinsu, kuma bai cin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu tafi fatikile iri ɗaya.
Ƙungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar. Abdulaziz Musa, magatakarda a ƙungiyar kwadago ta CNT reshen jihar Agadez.
Shi kwantaragi albidansan dama da ana yin ta babu ka'ida ne. Bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu, shekara huɗu, ya kamata da an kai huɗu, ya kamata an wuce wannan, an nemi kuma ci gaba. Yanzu cikin tahiyar da muke, gwamnati yana iya daidaita, tunda akwai niyyar daidaita, sai a yi niyyar daidaita a bar ma ka a tara wannan kwantara.
Ma'aikata a ƙarƙashin ƙungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin miƙa kokensu.
Sunana Nasiru Waziri, gaskiya mun yi tsammani masallan za a ta yi, amma gaskiya mun ga sauyi da yawa.
Kwamiti dangantar da wannan sallar ta bana sai mu ce an gode Allah. Duk shekara muna fitowa, muna fata Allah Ubangiji ya kama mana, Allah Ubangiji ya mana buɗi na alheri.
Santa min Daudu, mun fito da ɗalibanmu mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakon. Gaskiya alhamdulillah, tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu aka yi defile ba. Kuma gaskiya yanzu bana da aka samu aka yi defile abun kuma ya yi na shekarun harin da aka yi.
Rana ɗaya ba mun misali, a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah, aka yi marsh a hankali.
Hukumomin sun karɓi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.